Yawon Palais du 29 juillet kenan a yammacin jiya Litinin, inda jam'iyyun kawancan hamayya na CAP zanzanta'en suka gudanar da gangami da nufin bayyana matsayinsu a hukunce game da sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki na ranar 27 ga watan Disamban da ya gabata. A sanarwar da suka fitar, waɗannan jam'iyyu sun yi watsi da sakamakon yankunan da suka ce an tafka magudi, waɗanda suka hada da wasu da'irorin jihar Tawa da arewacin jihohin Maradi, Zandar da Difa. Muhammad Sani Adamu shine kakakin su.
Bayan sun tafka magudi, sun yi amfani da makamai, sun saci kuɗaɗe, sun saci akwatin zaɓe. Wani wuri sun yi amfani da damar da suke da na samun takardu na zaɓe, suka je suka sauya sakamako, suka ɗauki takardu wanda suke bayyana sakamako, suka canza, suka kai ma daidai abinda suke so, suka kai ma hukumomi na sani.
Jam'iyyun kawancan na kafin zanta'en sun buƙaci a sake shirya zaɓe a wuraren da aka yi fama da irin waɗannan matsaloli a zaɓen da ya gabata, duk kuwa da cewa har yanzu kotun tsarin mulkin ƙasa ba ta bayyana matsayinta ba a game da sakamakon wucin gadin da hukumar Seni ta fitar a ranar Asabar 2 ga watan Janairu. A cewar su, girke sojoji a runhunan zaɓe ita ce hanya mafi a'ala wajen kaucewa faruwar abubuwan da suka wakana a zagayen farko.
Wannan ba zaɓe ba ne. Na farko dai, a soke sakamako duk inda aka yi amfani da makamai, inda aka yi barazana ga mutane, inda aka haɗu mutane, inda aka ɓata kuɗi, zaɓatar kuɗi. Na biyu, tunda abin ya kai ake amfani da bindigogi, to a kawo sojoji na ƙasa wanda nauyin su ne su kare lafiyar al'umma, to a kawo su kare lafiyar.
A game da zagaye na biyu na zaben da za a gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairu, jam'iyyun hamayya sun jaddada goyon baya ga ɗan takararsu tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman na jam'iyyar LDR Canji, wanda tun a zagayen farko ya samu goyon baya daga jam'iyyar Model Lumana ta Hamma Amadu da IDR tabbata Amadu Abubakar Sise. To sai dai a tasu sanarwar da suka fitar a makon jiya, jam'iyyun kawancan goyon bayan ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazum Muhammad sun ce suna da ƙwarin gwiwar lashe zagayen na biyu domin ɗora shi a kan karagar mulki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.